بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أمام سوء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى حدوى دوكو أريدي وانا لوكا تشيكي كنشر منا رمضان التاريخي daga tasha Albani TV kaiwa da shan Allah wannan shiri takaitacce da ke kawo muku zantuka a dunkule game da wasu ababe da wasu abubuwan da suka faru a tarihin daular musulunci a zamanin daban-daban cikin karnoni da lokuta mabambanta a cikin tarihin musulunci wannan shine kashi na 29 insha Allah a cikin wannan jiringiya mai albarka wanda a cikin ta kuma zamu ambaci wasu takaitattun bayanai akan wasu ababe da suka faru a tarihin musulunci a tsawon shekaru daruruwa masu yawa na farko shine a shekara ta 2 bayan hijira a daidai wannan lokaci 29 ga watan Ramadan a lokacin ne aka fallanta zakka wanda take da nisabi mun ji cewa a shiri da ya gabata an fallanta zakkan fiddakai a 27 ga wata ita kuma zakka ta nisabi wanda shafi kudade ta shafi kayan noma ta shafi sauran ababen da ake musu zakka wato shanu da awaki da sauransu da ita kuma an fallanta ta ne a irin wannan rana ta 27 ta 29 ga wata afwan hakanan kuma har ila yau a irin wannan rana ce aka kuma farlanta ainihin wato jihadi aka saukar da aya akan cewa wayna lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir wannan ya daga cikin abin da ya faru a daidai wannan lokaci a shekara ta 48 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban komanda Ukbatu dan Nafi' Allah ubangiji ya gafarta masa ya bada umarni cewa a gina masallacin Qayrawan wanda zai zama wato babban matattara ga musulmai wanda kuma zai zama kariya ga musulmai daga irin wato ta'addancin da Romawa suke kawowa a daidai wannan lokaci wannan masallaci an dauki tsawon shekaru ana gina shi kafin daga ƙarshe aka samu nasara aka karasa shi sai kuma a shekara ta 384 bayan hijira shekara ta 384 bayan hijira sojojin daula Banu Umayya dake Andalus daular Banu Umayya wanda ke Andalus sojojinta suka kai wani gagarumin farmaki zuwa garin Tanja wanda Tanja yana kasar Tunisia ne a yanzu a yankin Maghrib kenan al-Maghribul Arabi wanda wannan cikin kokari ne na ayyukan da shi sarkin wannan lokaci al-Hakam al-Mustansir billah yake kokarin yaga cewa ya katange duk wata yiwuwa ta cewa sojojin al-Fatimiyun da suke Misra su iya shigowa ko su kawo farmaki ko kuma su jima kwadayin cewa za su iya kaiwa ga Andalus raka ya tsallako ruwa ya kawo wannan farmaki kuma ya samu nasara ainihin wato a mallake waɗannan wurare ya ainihin wato sa su karkashin mulkin sa amma a shekara ta 386 shekara ta 386 bayan hijira a irin wannan rana ta 29 ga watan Ramadan sarkin daular Fatimiyya al-Hakimu bi amrillah ya shiga garin Al-Qahira cikin wani wato maukibi kamar kace hawa ko wani convoy mai ban mamaki wanda ke cike da jama'a da yan jarida da masu kida da rawa da yan rakiya da sojoji ya ainihin wato yi shela akan cewa duk mutumin da bai yadda da shi a matsayin halifa ba to ya halasta wa sojojinsa jinin su da aka sojojin nan suka shiga gari suka yi ta kashe mutane suka yi ta diban ganima suka yi ta kama bayi suka yi ta abin da suka ga dama na barna da batanci da rashin daraja dama dai kamar yadda muka ambata wani shiri cikin shirin da suka gabata waɗannan Fatimiyun masu danganta kansu zuwa ga Sayyidatina Fatima radiyallahu anha sarakuna ne azzalimai maƙaryata waɗanda malaman tarihin da suka rayu da su irin su maƙarizi da makamantansu sun ambaci cewa maƙaryata ne sannan ba su da nasaba tabbatacciya zuwa ga ita Fatima radiyallahu anha inna ma dai kawai sun danganta kansu zuwa gare ta ne dan su samu kansu yadda za su samu karbuwa a hannun musulmai Allah ubangiji ya kyauta Allah ka tsare mu daga zalunci a shekara ta 669 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akai wani gagarumin fada na yaki tsakanin sojojin musulmi da sojojin tatar wannan yaki an fi sanin shi da suna ma'arikatu wadi khazandar wanda watu yanzu wannan wurin yana ƙasar Falastini ne kamar yadda malaman tarihi suke ambata yana gabashin ƙasar Dimashka a wannan yaki musulmi ba su ji da dadi ba tatar sun samu nasara akan sojojin musulmai ƙarƙashin jagorancin An-Nasir Muhammad ibn Qalawud sojojin musulmi ba su ji dadin wannan yaki ba yakin ya zo musu da akasi saboda an samu wasu kurakurai a wajen tsarin yakin kurakurai a wajen tafiyar da yadda ya kamata a yakin wanda su wato sojojin tatar sun yi kokarin ne su dawo da kansu kwarjinin da suke da shi tun bayan hazimar da aka yi musu a Ain Jalut tsawon lokaci ba su samu sun gagije ba yanzu suna son daukan fansa suna son su dawo da kansu da kwarjinin su sai suka yi shiri mai kyau suka taho yayin da su kuma sojojin musulmi sai suka yi sakaci suka dogara da cewa ai tatar mun riga mun fi karfin su mun riga mun yi maganin su a Ain Jalut shikenan suka taho ba tare da wani shirin zo a gani ba Allah madaukakin sarki kuma yayi ikon sa baya ga kasancewa kuma su tatar sun hada ainihin wato makirci na samun wasu mutane a cikin gida har a cikin da sojojin musulmai wanda suke aika musu da sakonni wanda suke musu leken asiri wannan ya taimaka sosai wajen ruguza al'amarin wato wajen samun karaya ga daular musulmai ga sojojin musulmai ya zama cewa ba su ci nasara ta azo a gani a wannan yaki da aka yi ba Allah ubangiji ya kyauta sai kuma a shekara ta 648 648 aka haifi wani mashahurin malamin Shi'a din nan wanda Ibn Taymiyyah ya yi masa raddi a cikin littafin Minhajus Sunnatin Nabawiyya Ibn Taymiyyah rahimahullah ya maida martani ne ga wani malamin ɗan Shi'a da ake cewa Ibn Mutahhar Al-Hilli malamin fiqh ne na Shi'a Imamiyya ko malamin Ilmul Kalam shine ya littafi yana aibata sahabbai yana kawo maganganu marasa kyau sai ne Ibn Taymiyyah mai mashi sharhi radi da suna Minhajus Sunnatin Nabawiyya fi naqdi kalam Shi'ati Al-Qadariyya to wannan mutumi shi ma haihuwarsa ta faru ne ranar 29 ga watan Ramadan shekara ta 648 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam a shekara ta 875 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daidai irin wannan rana ta 29 ga wata alƙalan kwamitin alƙalai a ƙasar Misra suka yi wani fita wanda aka yi zama na tarihi fita ta musamman domin duban wata na Ramadana wanda aka fita har da sarki har da jama'ar gari da manyan alƙalai da masu fada aji aka yi wata fita ta musamman kai kace za a fita wani taro ne na musamman wanda aka yi ta jawabai ana hudugobi ana waƙoƙi ana yaban sarakunan wanda ya zama abin da malaman tarihi suka ambata cikin ababen da suka faru a irin wannan rana mai albarka da muke fada kuma masu albarka waɗannan suna daga cikin ababen da suka faru a irin wannan rana ta 29 ga watan Ramadan wanda rana ce tana iya kasancewa ƙarshen Ramadana domin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza wata haka ne kwana 10 kwana 20 sai kuma ya ƙara da 9 wato asalin wata na musulunci kwana 29 ne idan ba a ganshi bane ake ƙara sawa ya zama 30 to mafi yawan lokuta a watan Ramadana yakan ƙare ne 29 domin shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin azunzuma da yayi so biyu kawai ya taba cike azumi 30 kamar yadda Abu Dawud ya ruwaito amma duka galibin sauran azunzuman da yayi guda 7 kenan dukkanin su ya ƙare su ne a 29 ga wata saboda idan wannan wata ya ƙare 29 ga wata za ku ji mu shiru akan wannan shiri in ko ba a ga wata ba a gobe insha Allah za mu kawo muku bayanai akan abin da suka faru a 30 ga watan Ramadana a lokuta mabambanta a cikin tarihin daulolin musulunci cikin wannan shiri namu na Ramadana a tarihi za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba dake cewa wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah.